Mai sauraro, suna na Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 23 wadda take zamanta a unguwar Noman Salan karkashin mai shari'a Sunusi Usman Atana inda a daidai wannan lokaci ƴan sanda suka gurfanar da waɗansu matasa waɗanda suka hada da Muhammad Abubakar da Ali Sunusi da Abdullahi Bakura da kuma Muhammad Ali da wani mai suna Al-Amin Kwagi sai kuma wani wanda ya tsere wanda ake kira Malam Dukusuru wanda a yanzu haka rahoto ya nuna cewa ƴan sanda suna can suna neman sa. Ana zargin waɗannan matasa da laifin hada baki da kuma fashi da makami. Wani mutum mai suna Professor Abdulkadir Sabo Muhammad shine ya shigar da ƙara a ofishin mataimakin babban sufetan ƴan sanda da ke sharaɗa a cewar a ranar 10 ga watan Mayu na wannan shekara da muke ciki da misalin karfe 2:40 na dare waɗannan matasa sun je gidansa sun balla kofa.